zamu so mu ji a ba mu sakon da wannan huduba ta kunsa a tade shi.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hudubar mu a wannan rana ta kalli wato rayuwa da mutuwa da kuma tabbatar da a cikin kabari akwai azaba akwai ni'ima. Dan haka sai hudubar ta yi la'akari da ayar da ke cikin sura mai lamba 55 suratul Rahman, inda Allah ya ce kullu man 'alaiha fan, duk wanda ke doron kasa zai kare. To sai hudubar ta kalli kila wani ya ce afto ashe abin ma wanda ke doron kasa ne, ina wanda ke cikin teku, ina wanda suke rawar abishiya dabbobi, ina halittun da ke samaniya. Sai muka ce tsaya, ai Qur'ani sashi na fassara sashi ne.
Ila yawmin kullum
sarfin suratu Ali Imran, inda Allah ya ce kullu nafsin da'iqatul maut. To sai magana kan karewar duniyan nan, kowa zai tafi sai ai shi. To bayan an mutu sai me? Sai kabari. To sai ta kalli a kabari akwai azaba, a kabari kuma akwai ni'ima. To tunda akwai azaba akwai kuma ni'ima, akwai waɗanda suke inkarin wai akwai azabar kabari. To muka nuna ma duniya cewa a'a, a kabari akwai azaba, akwai kabari akwai ni'ima. Ko mun kawo dalili, Allah ta'ala ya faɗa, misali in ka karanta aya ta 93 a cikin sura mai lamba 6, Allah tabaraka wata'ala yana cewa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adhabal hun. Allah ce ina ma da zaka ga azzalimai kafirai lokacin mutuwa mala'iku na ce ku fito dara, ku kawo daukan naku, sun mika hannu ku kawo, suna cewa da su a yau za a muku azaba. Malamai suka ce da Allah ya ce a yau, ana nufin a kabari ne kina, tabbatar maka da azabar kabari. Na biyu, hudubar ta kalli yar uwar wannan aya a cikin sura mai lamba 40 suratul Ghafir aya ta 45 da 46, inda Allah ta'ala ke cewa wato annaru yu'raduna 'alaiha ghudun wa 'ashiya, haka za a ringa faretin fir'auna da mutanensa akan wuta. Sai ce wa yawma taqumu sa'a, ran tashin kiyama kuma adkhilu ala fir'aun ashad al'azab, kenan ranar kiyama za a ce to ku shiga wuta, amma yau kullum ana faretin su. Suka ce kenan kabari kenan. Sannan hudubar kuma dan tabbatar da akwai azabar kabari, Allah ya tsare mu ya kare. Wani hadisi mai lamba 216 Bukhari ya fidda shi a wuri guda 5, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ya ji mutane duna kusa a kabari, sai Annabi ya tsaya ya yago tangar dabino ya kafa akan kowane kabari, ce ana musu azaba ne, wannan yana fitsari baya wankewa, ɗaya kuma annani ne, su ba su ɗauka komai bane. Wannan akwai manufar ita wannan huduba, domin tabbatar da aqidar akwai wannan. To sai aka wayi gari, a gari irin Kano, garin addini, garin ilimi, garin malam, garin sarauta, garin mulki, ko da mai kazo mun fika wannan karin ba alfakari bane, nima ce Allah ya yi Kano. To akwai wanda kila suke sha'awar su hargitsa zama lafiyan Kano, aka samu wasu suna inkarin azabar kabari saboda sun raina sahabbai, ƙorƙoro fitina, ƙirƙiro fitina, wanda dukkanin malaman Kano a dukkanin ɗariƙon da muke da sun yi inkarin abin da ake yin musun hadisi, a faɗi zantuttuka na ɓatanci game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da sunan kuma annabi wa ake karewa. Duniyar karatu ba haka yake ba. To sai hudubar ta yi jinjina ga malaman Kano da suka tashi tsayin daka, kowa ya ba da gudunmuwarsa. Mu haka muke a Kano, ko lokacin tabbatar da shari'a haɗuwa muka yi, lokacin shari'a yi, dukkaninmu haɗuwa muka yi, mu zauna tare saboda tabbatar da maslaha ta garinmu da ƙasarmu da yankin misali. To da haka malaman Kano sun cincinci ya bude jinjina kan tashi tsaye su daƙile wannan fitina da take so. Mu da muka san abin da ba lokacin tatsi ne, ai za mu yi baƙin cikin fitina ta shi a Kano. Sai mun san tatsi ne ai, tun 1980 muna in primary mun ga abin da ya faru. Da haka dole mu yi tsayin daka mu hana wani abu ya faru na ɓanna, sannan dole kai jinjina ga gwamnati. Domin ko da malami sun yi magana, ai ba ko da zarta zuwa a hannunku. To kaga inda ake samun hukuma ta zamanto mai manufa kenan, mai kallon alƙiblar musulunci, da daukan mataki a dakile saboda ka hudubar tayi jinjina tayi yabo tayi godiya ga Allah tukun sannan ga jagororin mulki da suka dau mataki na dakile wannan fituna da hana wannan tashin hankali da wasu ke son su haddasa saboda neman abin duniya ka wannan a takeice a dunkule a cure wuri guda sakon hudubar kenan amma mun kara da cewa kensa kuma gwamnati ta kalli wanda ya zagi annabin nan a baya tunda na aika da shi inda ya kamata aika da shi me kuke jira me za a iya muku yanda kuka dauki wannan wancan din ma ku zasu da shi ko za mu cigaba da muku da muna goyon bayan ku akan ku tabbatar da abin da ke shine dani wannan ba lokacin faradawa abin da kudu ta kunsa kenan kuma ɗan ARTV Allah ya saka muku da dukkanin ƴan uwa Allah ƙara makano albarka da sarakunan mu da shugaban mu na siyasa da masu arzikin mu da malaman mu da almajirai Allah kade mana fitina
amin
Allah ya samu dace barakallahu fiku
English bulletin we like to have the summary of the sermon you deliver today.
Yeah, in the name of Allah, the ever gracious, the ever merciful. Allah's blessings are upon his prophet, his companion, and all those who maintain his way in goodness till the end of time. The sermon or the sermonization today dealt with a lot of issues, but principally talking about that this life has a terminal point. It's going to come to an end. Allah says in chapter number 55, Kullu man alayha fan, every living entity shall come to an extinction. Everything on the face of the earth. Somebody might say, well, if it is those on the face of the earth, what about other mortals? I say, read ayah 185. Allah says, Kullu nafsin, every soul. Now, the aim of this khutbah is to link this to another concept. The concept that the punishment, the chastisement is there in the grave. Here come some people in Kano claiming to be knowledgeable, trying to ignite the conflagration of fitna in this great city, the mother of northern cities, Kano, you know, castigating the companion prophet, attacking the Sahaba, trying to falsify what we have been holding to be sacrosanct, trying to lay negative claims on Bukhari and Muslim without even knowledge. Okay, just because I want to be known, I want to be leader, I want to be applauded, I want to be appreciated, I want to be whatever. That is Khalif to Arab. Be different so you may be known. That is our belief. Now we talk, the khutbah looks at this as a very, very critical issue. And the khutbah also presses the government for a timely decision taken by the Executive Council to douse a fitna. Fitna, a trouble, is always at least. Allah puts his own condemnation on those trying to bring it out or up. So the government decision is timely, relevantly, timely, timely, relevant, I can assure you. So the khutbah looks at this important decision taken by the government so that anybody wanting to cause fitna, definitely appropriate rules are there to deal with him adequately and I do believe also justly, not extrajudicially. This summarizes the message of the khutbah, asking Allah to bring salam, peace, stability in Kano, in Nigeria, and all other parts of the Muslim world. That summarizes the message of today's summarization. Wallahu alam wa bi tawfiq.